Matasan masu zanga-zangar sun fito ne rurrike da alluna da kwalaye masu dauke da sakonnin nuna gajiyawa da kai hare-hare da kisan kiyashi da kuma yawaitar satar mutane domin karbar kudin fansa da yaki cinyewa a jihar ta Zamfara. Baya ga zagayawa a manyan titunan birnin Gusau, ƴan zanga-zangar sun yada zango a majalisar dokokin jihar inda suka gabatar da kokin nasu. Dr. Suleiman Sha'abu Shinkafi, jami'i ne na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a jihar ta Zamfara, yana kuma cikin jagororin zanga-zangar ta Lumana.
Mun kira wannan gangami na zanga-zanga ta Lumana a birnin Gusau don mu nuna ma duniya cewa irin kashe-kashen da aka yi mana yayi yawa, ya kamata gwamnati su dauki mataki. In ba za ta iya dokan mataki ba, to ya kamata ta sauka ta ba masu iya dokan mataki su yi. Kuma muna kira ga shugaban kasa, mu kan mun gaji kura ta kai bango, ƴan uwan mu ana halaka su, ba su da ikon zuwa gona, ga lokacin damuna ya zo sai a zo a kashe su, ko kuma a je a same su gidajen su a kashe su. Gwamnati da take da haƙƙin da za ta taimaka musu ta kula da dukiyoyin su da rayuwar mu, ba su iya yin komi. Kuma muna kira ga shugaban kasa ya kama dokar ta ɓaci a Zamfara, duk duniya su sani da cewa wannan kisan da aka yi duk Najeriya babu inda ake kisan kai irin Zamfara state, domin barayin nan an san inda suke, kuma an ki tafiya a yi maganin su.
To sai dai da na tuntubi kwamishinan watsa labarai da jin dadin jama'a na jihar Sanda Muhammad Dan Jare, cewa yayi ba wannan ne mafita ga matsalar tsaro da ke addabar jihar ba.
To tunda har suka yi wannan zanga-zanga ta ba su gamsu ba, abin da ya kamata su yi ma Zamfara state, wannan zanga-zanga sai ta gamsu ga su tsare nan Zamfara kurun, domin ba gwamnati ɗaya kan yi ba, don gwamnati bai yi, don ba shi ke da 'yan sanda ba, ba shi ke da sojoji ba, su wuce har Abuja su yi ta. Amma mu abinda muke so, duk wani mai kishin Zamfara ga wanga haraka ya ba gwamnatin jiha shawarorin da za mu ɗauka, wanga abu ya ƙare. Inda za a tayi, a yi tayin zanga-zanga, in koko a gwamnati ta yi ta abu, in dai ba ƙare shi ba, hankalinmu bai kwanta, su ma hankalinsu bai kwanta.
Gwamnati tana cewa tana ɗaukar matakai, to amma su masu zanga-zangar suna ganin ba wani tasiri da hakan yayi, sai ma ƙaruwa da lamarin ke yi.
Ba abin mamaki ba ne, yanzu ba ga Kaduna state na birnin Gwari, ai yanayin area mu ne, dajin da aka gare mu, shi yasa ba a yi musu komi ga halin yanzu. Amma abin da muke cewa firar gamman ɗaya ka iya shigowa da mayan makamai na yaƙi ta yaƙe su. Azanna lahiya ba sai gamman ba.
Ya zuwa lokacin hada wannan rahoton dai masu zanga-zangar sun tunkari fadar gwamnatin jihar a garin na Gusau domin gabatar da korafin nasu. Wannan lamari na zuwa ne wata daya bayan da gwamnatin jihar ta baiwa jami'an tsaro umarnin kawar da duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba, a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta ce ta tura karin jami'an soji domin yakar 'yan bindiga a jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.